Spice your life more than one.
Exclusive from CMK Music Promo.
Stress and no big hand. Takila, open it, sing as a coloca. Takila. Okay, double it, walk, push. That's it, wifey, okay.
Big one from Mecca. Malu lezi lire. Ski la.
Intenze ti ni puro pa. Apo pene ti le fwa gom ti duro pa.
Ogambela, think what you want, ni shiva kuchi tinga. Fika fika kuma believe what you want, ni shiva sila. Ogambela, if you want it, think what you want, lila. Ogafika kuma believe what you want, ni shiva sila. It's over, 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 baby. Fika fika kuma believe what you want, ni shiva sila. It's over, over. Uyo nishi ya enda, enda baby. Uyo nishi minasila, minasila baby move on. Uyo nishi ya enda, enda baby. Uyo nishi minasila, minasila baby move on.
Mundu wandi fiumu taipa pobuino. Ule tutuma taipa pobuino. Twari iso polola etu zedi. Mulandu wine tuitungi redi seti. Diashirika yedi muma tuiteka festi. Wila fwala mabiri matekanya festi. Tukwewe kwifi tunturu atinde kafye. Naritamba sana fiumu inse kafye. Realize ni nishkale fespwile. Silipini modi nishkale fioshpwile. Nishfina sida nishtet fioshpile. Bapepo tulubila funi dedi washpini. Tambula kofiolo one step wa yedi. One arieti. Two arieti. Yo be not bad echo aleti. Uwe aleti fila tika both
jenta chibeni leti. Enda, enda baby. Uyo nishi minasila, minasila baby move on. Uyo nishi ya enda, enda baby. Uyo nishi minasila, minasila baby move on.
Manule mili.
Kila muzpika kaskipa, kaskila muzpika kaskipa. Hey hey hey, kaskipa.
Big move, sundutu vya kufola tobe tuzalonga. Na vula langshanga patna lichonga. Kushiba kumutima kwa liwe vya sunga. Vichito kumana tibati pali baba nyonga. Baba mulavu ya kula zezela. Vitoli singo wita lefe bau lepe mbela. Limo kusula kukuta mwanati na chendela. Ninole lesha na kunu makumu shafye mbela. Mona tewe chipole chakule tenu. Weka vile chite mwiko pete wabutu kafie. Panona panona weka kule italu shafie. Uloni goli dekuli wapete wapalu shafie.
Ugambela think whatever you want yamba cheku sera. Ika fika weekend inamba ya uziba imankara yozima. Masa nzuma ya ono kafuna muona tamat my grandmas. We have a funeral kuna in case you try to go. Baby, nili baba cool. I can pick up in case you go. Ugatuma katinga, atebuta kumoro. Mundu mweze nae kuma 10, kuma 14 apostali kusanfya. Ati I was gonna tell you, kuma kustetasi ya kumyotinga. She's like you don't trust me. Uyo nishi ya enda, enda baby. Uyo nishi vinasila, vinasila baby move on. Uyo nishi ya enda, enda baby.
Mena Riz Boy Tantan Mash Anton Solo Melo Kaza Miguel Tuna Se Dem Dem Naziz Boy Bamu Nye Nye Mbe Komanda Mbio Bilo Shitambi Piki Bambo Chupa Kupa Piki Basipula Nomu Nankwe Munta Kwa Chipwiku Nyota Boss Led Bodanga Kakwesa Kwisoba Panyampingi Mumbunda Boss Fyodo Sumpizo Chonchi Nana Nafubu 21 Pounsa
21
Shinroni Kawasaki
Downloaded from CMK Music Promo.
Da 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 da
I'm petty, ooh, lay money, I'm petty, 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 petty. Pop, now me